Yeah. My dad. Idan na ja sai in gana zuki duniya idan na hura kamar tekuna ambaliya ko babu mota sai in gana canja giya kai haba hayakin na da dadin hadiya na fi yin manyan loma in akwai ganja a miyan idan babu ganja miyar kamar tsamiya ga ganja mai zanda Aisha tsamiya raba yatsu muke ai ba mu san hayaniya babu wanda zai hana mu raba yatsu na raba sakamin idan in yi shududu babu filter muke da bakin mu bututu sai mu je kamar a doki muke sakarabtu raba yatsu raba yatsu raba yatsu mu yi shududu raba yatsu raba yatsu raba yatsu mu yi shududu. I'm on this bawa sa, this time around ba pepa. Koda an rubuta, ni fa so nake in zo da oppa. An ce babu makulle to gashi ina ta bude kofa. Cinyewa zan yi in to farko da za a zo da tupa. Bajin babu press up, amma dai ina da six pack. Mumun jima a titi moving, ai motar ta bar park. Bakarya in kasan Tony to ai kasan TikTok. Kamar kaptu mana gona duk inda arziki yake zamu nema. Babu wanda zai hana mu raba yatsu mu ci pepe soup da hannu sannan mu shuda yatsu ba mu san hayaniya you better answer to idan flexing kuke so ko kira Khalifa foreign raba yatsu raba yatsu raba yatsu mu yi shududu raba yatsu raba yatsu raba yatsu mu yi shududu babu wanda zai hana mu raba yatsu na raba sakamin idan in yi shududu babu filter muke da bakin mu bututu sai mu je kamar a doki muke sakarabtu raba yatsu raba yatsu raba yatsu mu yi shududu raba yatsu raba yatsu raba yatsu mu yi shududu.